أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karantar littafin Umdatul Ahkam na Sheikh Al-Allama Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah ta'ala a wannan rana ta subu yawmuna 30 ga watan Jumadal Ula 1444 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 24 ko uku ne 24 na 24 ga watan 12 2022 miladiya. Muna fata Allah mana muwafaqa. A darasi wanda ya gabata mun fara babu fil madi wa ghairi, babu da yake bayani game da abin da ya shafi hukuncin rukunci na madi, kamar da muke faɗa a Hausa kenan, wa ghairihi, da haka nan hukuncin rukuncin waɗansu abubuwa da abin da suka shafi tsarki. To, a wancan jikon malaya mana tarifin abinda ake nihi da al-madyu, ma'ana mazi, ya ce huwa sa'ilu alladhi yakhruju min az-zakari, wani ruwa ne wanda yake fitowa daga az-zakari, inda hayjani sha'awa, wato wurin haɓaɓɓaka da kuma wato tasowar sha'awa, kuma wa yakhruju bila dafqa, yana fitowa ba tare da tunkuɗowa ba, sabanin mani kenan. Wala ladda, kuma babu wani daɗi da za ka ji na musamman, kuma wala ya'qubuhu futu, kuma ma'ana idan ya fito mutum baya jin wannan yanke sha'awar. Bar ma dai ita tana zawa ne lokacin da sha'awar ta zo, kuma Allah ba ta yankewa sakamakon fitowar shi, wanda ke shi in mani ne, ma'ana yana fitowa kuma sha'awa ta kawo ƙarshe kenan. Kuma wa qad la yahissu bi khurujihi, kuma shi madhi ko kuma al-madhi, ma'ana wanda mutumin zai mutu shi lokaci baka jin ya mutu, sai dai kawai ko ka ji lewa shi ko kuma an kaji baka gare. Kuma wa yakunu dhalika lirrajuli wal mar'a, wannan kuma yana samuwa ga namiji haka nan ga ɗa namiji haka nan ga iya mace. To, wannan shine insha Allah wato zamu ga hukuncin shi. Tare da cewa mun ce ababen da suke fitowa daga gaban namiji ko kuma daga azzakari, ma'ana abubuwa ne guda huɗu. Mun ce akwai butsari, shi wani hukuncin shi yana karya arwalla, kuma najasa ne, kuma mun ga yadda ake tsarkin shi. Haka nan akwai alwadiyu, shi ma yana fitowa daga gaba ba ƙarshen fitsari, ma'ana kamar shi yana kama da mani amma kuma ba shi da ma'ana iska irin tashi. Sannan kuma akwai al-madhi, wanda shi ne za mu gani, kuma sannan akwai mani, su ma da duka bayanansu insha Allah za su zo nan gaba. Kin da gurguje wannan mukaddima da ƙarin wasu abubuwa da wanda mun hade su wancan sati wanda ya gabata, za mu je kai tsaye kenan zuwa ga hadisin da za mu tashi a kan shi. Hadisi shi ne al-hadithu thalithu wal ishruna, hadisi na 23, wanda kuma wato shi wannan darasi shine darasi na 11, darasi na 11 za mu tashi hadisi amma na 23 ina wata gani مالك شوى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتودى وللبخاري اغسل ذكرك وتودى ولمسلم تودى وانضع فرجك وانا حديث امام البخاري ده ومسلم سن فتر ده شي اوراري معنا دبان وانا حديث daga علي بن ابي طالب يرضى ان تثبت اغري شي yake cewa كنت رجلا مذاء معنا na kasance ni mutun ne mai yawan mazidi suka ce mazza'an kenan waznu fa'al min siyagil mubalagha ya mana daga cikin sigogin yana so akai abu makura a nuna yawan shi to za a yi amfani da ma'ana siga ta fa'al ina wata gani wal murad abinda ake nihi da anan kathirul madhi ma'ana shi Ali bin Abi Talib mutum ne wanda Allah ta'ala ya sanya mutum ne mai yawan madhi shine ma'ana mazza'an mai yawan zubar da mazi to sun ce ya kasance shi Ali bin Abi Talib a farkon al'amari ma'ana yana zaton cewa shi wannan mazi kamar mai ne zai karya arwala kuma duk lokacin da ya fito mishi sai ya kai wanka har shi da kanshi yake cewa wa kana aghtasilu hatta tashaqqaqa fuzali yace ya kasance yana yawan yin wanka daga yayin mazi to zai yi wanka ta har sai da kai bayan shi yana tsatsagewa saboda sanyi da kuma ma'ana dai yawan wanka a cikin sanyi yana sa mutum ya zama faso da kaikaya da waye da sauransu to wani abu ya takura ya shiga cikin tsaka mai wuya to kuma yana so ya ji hukuncin hakikanin hukuncin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai lalle zaton nashi haka nan ne mana shi madiyin hukuncin shi irin na mani ne inda ya huto maka kawai sai kai wanka saboda shi kaga mani mana kafin ya huto kaga za a dauki waɗansu sai an kai an kawo amma ya madiyi wani shi wani kawai daga ya ga inda ya ga mace ta mishi zai iya huta madiyi wani daga ya ji muryar wata zai iya hudda mazini wani hira ma haka kawai aka yi wani irin hira wanda ya burge shi na abin da ya shahi ma'ana tsakankanin alaka na miji da kawai ya hudda mazini kuma shi wanda zai iya hutowa da safe da maraice da dare kowane lokaci to in aka ce wannan sai an yi ta wanka za a samu mashaka to shi da farko ya zata cewa hukuncin ji hukuncin mani da aka yake ta yin wankan wani yasa ita rashin lahiya bayan shi ke ta tsatsagewa to amma duk da haka sai yake cewa fasta ayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace sai naji kunya in tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce istahayaitu biya aini ya guda biyu kenan fil lugati al fusha mana hiyar lugatul fusa mana wannan ita ma luga ce fusa ce a faɗi da ya ɗaya ko da ya biyu sai ce wa ya ci biya in wahida yana zama ma da ya ɗaya kamar kira'ar inna allaha la yastahi ba shi ba la yastahi ina wata gani to kowane ya zo da yabun ɗaya da biyun duka dai fusa ce to yake cewa fastahayaitu mana naji kunya an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan hukuncin saboda me yace limakani bi natihi minni, saboda matsayin diyashi a wajena, diyashi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin Shalih bin Abi Talib yana arman Fatima radiyallahu ta'ala anha bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kina yana arman diyan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yaga tunda cewa wannan alakan ya shahi abin da shahi farji ne, abin da ya shahi alakan mace da namiji, abin da shahi kaza, sai yake jin kunya ya je ya tambaye sirkin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa ni gashi yadda nake. To amma duk da haka ba kyale ya bai, sai ya ce fa amartul miqdad ibn al aswad, sai na umurci miqdad dan aswad cewa wato ya je ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama gashi halin kaza kaza, amma an yaje ya ce shi ba, yace dai gashi nan hukunci wani kaza 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 kaza. Fa sa'alahu shi al miqdad ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa qala sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yaghsilu zakarahu, ma'ana yana wanke zakarin shi. Ana suka ce yaghsilu, ma'ana yaghsilu bi raf'il lam, ita wannan lamu kin don maza sai a ce yaghsilu, an gane. Mala yace haka da ruwaya ala sigatil khabar, amma da amr ne za a ce yaghsil, ko ma'ana ya wanke kenan, amma sai aka ce yaghsil ma'ana yana wankewa, amma dai mala yace wa ma'anahu al-amr, duk da cewa zo da siga ta mudari'i, amma dai ma'anar shi amr ne, ma'ana umurni ne, sai wa fasara shi aka kenan yaghsil zakarahu, ma'ana ya wanke gaban shi, wa yatawadda kuma yayi alwala. Walil Bukhari, ruwaya ta Imam al-Bukhari yake cewa ighsil zakaraka wa tawadda, yace ka wanke azzakarinka kuma kai alwala, ma'ana kai tsarki kuma kai alwala. Wali Muslim, ruwaya ta Imam Muslim yake cewa tawadda wanda farja, kai alwala ma'ana ka wanke gabanka. Domin kalman annadhu wanda farjak yuradu bin nadha, idan aka ce annadha kuma ana nihin arrashu, shine kai yayyaki, wa huwa al-akthar, in aka zo da kalmar ma'ana annadha mafi yawa ana nihin mi kai ka zuba ruwa kai yayi a wajen, amma wa qad yuradu bihi al-ghusl, kuma al-ghusl ma'ana wani lokaci ana nufi da shi wanke ba, kenan annadu yana zawa ma'ana ar-rashu, yana zawa ma'ana ghusl, yayi kuma yana zawa da ma'ana wanke ba, kuma wa huwa al-muradu huna, anan ma'ana yayi ma'ana kai wanke wa ake nihi, ba yayi ba. Ina ta gane saboda mi li yuwafiqa ar-ruwayata al-ukhra al-musarriha bil ghasl, kana daidai da ruwayoyi waɗanda suka zo a hili suka ce ma'ana ka gane ce ighsil zakaraka wa tawadda, ko ka wanke, kamar annadhu ana nihin wankewa. Ina ta gane kuma anan kaga ya ce tawadda a wanda farja, ko an samu taqdimi da ta'khiri kenan, kenan mutum sai ya ce kenan yanzu idan mutum yayi mazi to mi zai yi, sai ya fara yin alwala kuma daga baya sai ya je wanki a zakarin shi. A wannan ruwaya tawai ta karshe ta Muslim, ina ta gane. To suka ce wannan taqdimu da ta'khiri kin ma'ana ba shi da wannan wawan kin, ba tana nuna tartibi bane, ba tana nuna cewa bane idan ya an yi alwala za a wanki, a'a wadancan ruwayan da yake cewa yaghsilu zakarahu, kaga ai wanki aka fara, wa yatawadda ya arwala, shi ma wannan ighsil zakaraka wa tawadda, to dai shi wannan yazo da cewa tawadda wanda farja, wannan wawar kin ba tana nuna cewa in kai wannan kai wannan, ta dai ta ce dai kawai za a wanke gaba kuma halla ai arwala, to wanne za a fara? Ruwayar da suka gabata su suka nuna cewa sai an wanke gaba tukun za a yi bi za a yi a wannan arwala. Ina fata an gane. Yawwa, wato shi wannan gaba da mutum zai wanke, malamai sun yi sabani daidai ina ne za a wanke, mana mutum zai wanke gaban nashi, mana kan gaban kawai zai wanke shi kenan, ko zai wanke shi gaba daya? To wato Imam Ahmad bin Hanbal, ma'ana mazhaba ta Hanbaliya da kuma ta Malikiya, sun tayi akan wajabcin wanke azzakarin gaba ɗayan shi tun daga farkon shi a ƙarshe. Sun kafa hujja da wannan hadisin, domin shi wannan hadisin kaga idan aka yi itlaqin gaban mutum aka ce zakar, ya kunshe shi duka. Dole shin wani abu ya zo ya ce a'a wuri kaza ake ne, duk da cewa jumhurin malamai sun tsaya kan cewa kawai mutum zai wanke wurin da wannan maziyin ya taba. Amma abin da yake raji, wanda yake karfin hujja, shine cewa za a wanke azzakarin gaba ɗayan shi. Ina ta gari. Malai yake cewa ma yu'khadhu min al-hadith, irin ababen da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi. To ka ina abu na farko, wannan hadisin yana nuna mana cewa wato kadda kunya ta kasance ma mutum katanga ne wajen sanin wani hukunci na shari'a. Kenan diyan da ya kai wanda za a diyan da ya zo a kuranin da aka zo a shari'a, ba kunya. In aka zo wani mataki a kowa abubuwa ƙwalo-ƙwalo za a wudo a waɗe su don a san hukuncinsu a hakikani. Amma in ka zo kana shagube, kana wannan shi wanda ke mafaton ba zai fahimci hakikanin ba. Kenan in kai za ka iya kai tsaye sai ka je ka tambaya, in kuma ba ka iya wato wakilta wani sai ya je ya ce wani ya shiga kaza 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 kaza, ko namiji ko mace. In a magana baya yiwuwa ma a takarda sai a rubuta wasiƙa, don dai a hutu a yi bayanin hakikanin abu don a san hukuncin shi. Don haka dai wato ita kunya ba ta kasancewa wani a'iqi ne, ta kasance wani kandagarki ne, ma'ana wani katanga ne game da san wani hukunci na shari'a. Baya halitta in kai haka kai ne baka ɗauka kunya zari'a ce, ma'ana hujja ce na ta sa ka ka kasa gane wani hukunci na shari'a, da haka baya halitta. Kamar yadda magana Ali bin Abi Talib, lalle a tsakanin sirki da sirki akwai kunya, amma kyale yayi sai da ya samu hanyar da ta dace na ya san wannan hukuncin abin da yake cikin shi. Kuma yana nuna cewa ma'ana halaka ne mutum ya mi ya sa wani ya yi fatawa a madadin shi, kamar da shi a Aliyu ya sa. To shi ne malai yake cewa a cikin wannan hadisin akwai najasatul madhi. Wannan hadisin yana nuna mana cewa shi madhi najasa ne, ko inda ya ce a wanke shi. Wa annahu yajibu ghaslahu, ma'ana wajibi ne a wanke shi. Walakin yu'fa an yasirihi bi sababil mashaqqati kama dhakara ba'du ulama. Daga cikin su akwai Ibn Taymiyyah da sauransu, sun ce amma maziyin idan ya zama to dan kadan ne, kamar das daya ne, wanda ma ba a ganin shi, sai an tsaya an yi kokanto, suka ce shi irin wannan an yi rungume a kan shi saboda sababin mashakka, a ce sai an bi digin shi an nemo shi wannan zai ba da wahala. Ba ka in dan kadan ne bai taka kara karya ba, wannan babu kunya. Abu na gaba daga cikin fa'idodi a cikin wannan hadisin shine annahu min nawaqidul wudu, wato shi wannan madhiyin almadhiyu yana daga cikin ababen da suke warware arwala. Li'annahu kharijun min ahdi sabilaini, domin shi ya huto daga ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu, ma'ana shine gaba. Abu na gaba shine wujubu ghasali zakar, wajibcin wanke azzakari. gabaɗin shi indai mutun yayi majji wa qad warada fi ba'd al ahadith wa ghasl al unsayayn yazo a cikin wadansu ruwayoyi wadansu hadisai cewa mutun zai wanke gaban gabaɗin shi har da marauraun guda biyu ma'ana har da bakan nashi guda biyu ma'ana zai gama da azzakarin da wannan kin gabaɗaya wanki dan yazo a wata ruwaya cewa amarahu an yaghsila zakarahu wa unsayahi wa yatawadda ya umurce shi cewa ya wanke gaban shi ya wanke marauraun shi guda biyu kuma yayi arwala dan haka tsarkin mutumin da yayi mazi to lalle shine sai ya wanke gaban gabaɗaya kuma ya wanke marauraun guda biyu ina watan gare yawa kuma fa'ida ta gaba shine annahu la yujibu ghasalul badani kal janaba ma'ana shi wannan mazin baya wajabta wanka gaba daya kamar yadda janaba take wajabtawa kuma wa huwa ijma malice wannan ijma'in malumai a mazin ba a wanka naga shi ma yana wankan ne ma'ana yanzu dai abin ya takura shi je wannan tambayan kuma ya samu safifiyar amsa wadda take kwakwara a fa'ida ta gaba annahu la yakfi fi izalati almadhi alistijmaru bil hijara ma'ana baya isarwa game da gusar da madhi kai amfani da duwatsu ko kuma tsumma ko wani icce ko abin da ya kamata ma'ana shi baya istijmari kalbauli kaman hutsari kaga shi hutsari idan kai shi kana yin istijmar ka dauko duwatsu guda uku ka goge inda wurin ya bushe ya zama babu danye to shi kan kai ka rawala kai sallaka babu matsala to amma in shi madi ne wannan baya halitta la budda min alma'i dole ne sai da ruwa dole sai an wanke da ruwa an bayyanta kun kuma babu ruwan to me za a yi sai a yi ta mama shi maniyin kanshi wanda yake hadasul akbar ne wanda yake jawo jabta wanka an babu ruwan shi ma ta mama ake yi kenan dole ne sai an wanke wannan kuma wato a cikin waɗansu ruwayoyi shi ma'ana miqdad ya tambaya yace kaifa bima yusibu thawbi ne ya ta nabi sallallahu alaihi wasallam to kenan wannan an gaya mishi na farko dai yana warware arwala tunda an ce ka wanke azzakarin ka yi arwala kenan yana warware arwala kuma da aka ce a wanke shi kaga najasa ne ko sai yace to kaifa bima yusibu thawbi minhu yace to yaya zan yi game da maziyin da ya taba tuhata ma'ana zai taba wando zai taba kaza zai taba kaza to ya zan yi da wannan shine yake ce mishi yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in wa tandaha makana alladhi tara asabahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace kawai ya ishe ka ka dauki tafin hannu ɗaya na ruwa sai ka yayyafa a wurin da kake tsammanin ya taba wannan shikenan kawai kenan kaga wato shi tsarkin shi na abin da ya shahi gaba ma'ana an tsananta har yafi na hutsari go ko shi hutsari kai hutsari zaka wanke kawai inda hutsarin ya fito shikenan ko baka ba to amma in hutsari ya taba tuwawa mi za a yi sai an wanke amma shi almadhiyu mazi wato idan abin da ya shahi gaban mutum to za a wanke gaban gaba ɗayan shi da marauraru guda sai an wanke su duka to amma kuma shi game da abin da ya shahi tuha don ka dauko ruwa kawai kai haka kai yawa shi kuma shi kina tsarkaka ina wata an gane shari'a kenan da haka kenan wato da wannan ne mutum zai tsarkaka game da abin da ya shahi almadhiyu ina wata dai da abin da ya shahi shi a cikin wannan hadisin mun ji shi na kai mu tsallaka zuwa hadisi na gaba ko الحديث الرابع والعشرون حديثنا 24 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وانا حديث واتو إمام البخاري أبتدش في الوضوء دا إمام مسلم أشكين الحيد. وانا حديث دا أباد دان تميم daga Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Mazini radiyallahu anhu ya dala tabbata a gare shi kale yake cewa shukiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aga shuke wannan mabaniyu lima lam yusamma fa'iluhu ma'ana mabaniyu majhul ne ba san ba wane ne yayin shakwa ma'ana an kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam الرجل متن يخيل إليه معناه يناجي أقول وش متن هيك يجي أنه يجد الشيء في الصلاة شيواشي يسامو وين أبو أشكن صلىش معناه أبو نشاهد إسكا متن هنا صلى سي يخيل معناه سي كيجي أقول شكش بايكيني بني سي كيجن كمان يعني إسكا nan da yace shukiya a cikin waɗansu ruwayoyi an ce shi wannan Zaid bin Asim al-Mazini radiyallahu anhu huwa alladhi shaka mana shi da shi ne da kanshi kai kukan ya kai kukan wannan lamarin wasu ruwayoyi sun sarrafa wannan ina watan gani kenan dai yace mutum yana ji a cin a kwallo shi kamar yayi iska faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yansarif kada yake sallar kada ya fita ya bar sallar hatta yasma sautan has yaji sauti sai yaji karan iska aw yaji darihan ko yaji wari ma'ana kar ya fita sai ya samu me sai ya samu yaqini ina ta gani to wannan hadisin shine Imam An-Nawawi rahimahullahu yake fada yake cewa shi wannan hadisin min qawa'idil islam al-amma wa usulihi allati tubna alayha al-ahkamul kathira al-jalila malai shi wannan hadisin yazo da wata ka'ida ta musulunci gamamma wannan hadisin tushe ne wanda akan shi ake gina hukunce hukunce da yawa manya manya a musulunci وهي اتشي وانا قائدا أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها معنى شيني تشيوا أبن ديكي أسلي شيني دكا أبو بوا وانا أكا تبتر نسو أكا يقينا نشيسو تو سزمنا أكا يقينا نسو فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون معنى بايا حالتا اكو تشيوا ونن يقينن دان كوي شكا دزتو هنا تانغاني مالك سواء ديديني قوية الشكوك او ضعف ونن شكا دكاكي كاكا اكو شكا مي روني اكو شكا مي كارفي تو اندي شكا تشي دك كارفنتا با تدا معنى ƙarfin da za ta ture yaƙini ana fahimta malai ce ma damat lam tasil ila darajatil yaqin ma'ana wannan shakkan da zaton matuƙa bai kai ba matsayin yaƙini to baya kusar da yaƙini malai ce wa amsilatu zalika katiratun la takhfa musallan wannan suna da yawa a cikin shari'a ومن هذا الحديث daga ciki akwai wannan hadisi to shine malai ya cigaba da cewa fa ma damal insanu mutayaqinan lit tahara matuƙa mutun yana cikin yaqini game da tsarki ina da yaqini ina da arwalla thumma shakka fil hadath sanan mutun sai yayi kokonto yayi hadasi ko bai yi ba ma'ana ya iska ko bai yi ba ya boli ko bai yi ba ya bangari ko bai yi ba yake shakkan hadisin to fal aslu baqa'a taharatihi, asali shine cewa tsarkin shi yana, domin wani shine yaqini, wancan shakka ne, ina watan gani. Yawwa malai cewa bil aksi, haka nan ma akasin shi. Faman tayaqqana al hadatha, duk mutumin da ya tabbata raulan shi ta warware, wa shakka fi tahara, sai yake shakka nayi ko ban yi ba, fal aslu baqa al hadath, ma'ana asali shine wanzuwar hadasin. An gane ko? Kenan kana da tabbacin kayi hadasi, tsarkin ne kake yi, nayi ko ban yi wato ba kai ba. Amma idan kana da tabbacin kana da tsarki, sai kake shakkan cewa ta warware ko bata warware, to bata warware ba. An gane? Malai ce wa min zalika, yana daga wannan, athiyabu tufafi, wal amkina, da wurare, ma'ana tufan da mutum zai yi sallah ko zai yi ibada da aka shar'anta tsarkin tufa, ko kuma mutum zai yi sallah a wani wuri, to fal aslu fiha at-tahara, asalin tufa, asalin wuri, in ka je za ka yi sallah, asalin shi tsarki ne. Wasu na yi wani kokonta, mutum daga yaro ya ce kai wannan wurin tauye akwai tsarki, sai ya ƙi tuwasa ka, duk wani wuri da ka sani kawai tsarki ya gane shi. An ka ce yana da najasa, to ka tabbatar da cewa ka ga najasa. An fahimta? Malaka ce illa bi yaqini najasati, ba na hede kana da yaqini najasan wannan wurin. Da wannan ne wato waɗansu mutane da yawa suka wahala, wasu malamai suke cewa wallahi sun samu waɗansu mutum har ibada yake gani saboda wannan mummunan shakkar. To suka ce wannan hadisin da sunnoni da bin shari'a shine maganin wannan. Daga mutum ana sallah har a ƙare bai zo shiga sallah ba, wani an fara sallar da shi ya wuta ya sake ya dawo, ya wuta ya sake ya dawo, daga ƙarshe wasu har ibada ta musu wahala su kasa yin ta. Wannan shi ɗan ne yake aurensu, kuma maganin shi shine wannan hadisi. Na yi arwala na ƙare, sai na shigo masallaci, sai na ji arwalata ta warware, to shakka ce nake yi. Ina da tabbas na yi arwala ko? Shi kenan ka ture wancan tunanin. Shi da suka ce duk mutumin da kaga wannan waswasin ya aure shi, ya wahaltar da shi, to ya kaucewa sunna ne, ya kaucewa karantarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma akan wannan. Wallahi lokaci kai hakkanka wanda ake ma fatuwan kaga abin ya ishe ka, mutumin ka gaya mishi ka gaya mishi, amma wallahi kawai kaga shaidan da yake shi ma dan duniya ne, kai kai mutumin sai ya kasa daidaituwa, kai ba ka zana ce maka ba, in kai ka zo kai kuma wallahi busi. To ka gani wannan shi ma gaya wani waswasi ne na shaidan da kin yarda da hukunci ko kuma a ce rukhsa ta shari'a. Dan haka dai idan mutum yayi tsarki, ka tabbata ka yi tsarkin, to duk abin da zai biyo baya in dai ba yaqini bane kai wurgi da shi. Kuma wallahi da yawa waɗanda Allah ya taimake su suka bi kuma wannan ka'idar, sai su warke cikin dan lokaci kaɗan, kai ga mutum ya warke. Amma kai arwala ka sake kai ka sake kai ka sake, an ƙare sallah ka je gida kana arwala, ka wuni kana arwala, ana samu sosai. Allah tsare mu da sharrin shaitan. Dan haka dai wannan shine maganin wannan ka'idar, shi ce maganin wannan musiba. Malai ce wa min zalika, yana daga wannan adadin raka'at fi salat, adadin raka'o'i a cikin sallah. Faman tayaqqana thalasan masalan wa shakka fi rabi'a fal aslu adamiya, duk mutumin da yake sallah sai ya tabbata ya yi raka'a uku, sai yake shakkan ta hudu yayi ko bai yi ba, to asali shine bai yi ba. An fahimta? Malai ce wa min zalika, yana daga cikin wannan, man shakka fi talaqi zawjatihi, mutum ne yake shakka ya saki matar shi ko bai sake ta ba, ta zo ko bata saku ba, wanda saku ba. Malai ce fal aslu baqa'an nikahi, domin asali shine mi tabbatuwan armen. Yanzu an yi shakka ne, an yi saki ko ba saki, wato sakin bai ba, to amma daga gaban Allah ya sani inda gangan kace baka sani ba kaza kaza ne Allah ya sani mana ana ne mutumin da tabbas yana shakkan ya saki ko bai saki ba wa hakaza min al masail al katira allati la takhfa malaka ta wa hakaza kenan hakanan daga yawa daga cikin matsaloli wanda labarin su baya koyuwa kenan matuka aka samu wannan to kowa mutun ya rike wannan ka'idan asali ko manne yana kan tushen shi abinda kai yaqini to shakka ba ta tushen shi yaqini ne wa yaqini wa tabbas to kuma ana ji yayi bai za tushen shi saboda Allah to wasu sai aka sa wannan ka'ida sai ga suna ta shan wala malaka ma yukhadhu min alhadith daga cikin abubuwan da za a fa'idar tushen shi a cikin wannan hadithin alqa'idatul amma ka'ida wato ce gaban ma wahiya ان الاصل بقاء ما كان على ما كان كنان الاصل بقاء ما كان على ما كان كنان اصلي شيني ونزور ابين ده يكسنتي اكن ابين ده يكسنتي ina da tsarki tabbas to shakka bata ture mini tsarki gare ni na yi hadisi tabbas to shakka na tsarkaka baya ture wannan tabbatuwan hadisin anna mujarrad ash-shakk lalle kawai tsurin shakka fil hadathi game da hadasi la yabtulul wudu wannan baya warware arwalla wala salatu kawai dan kana shakka ya warware bai wai ba tahrimul insiraf min as-salati li ghairi sababin bayyin haramcin mutun ya yanke sallah ya barta ba tare da wani sababi ba bayyananne kaga mun zace mishi la yansari hatta yasma'a sautan aw yajida ri'a ko male ce annar ri'al kharija min ad-dubur iskar da take fitowa daga ad-dubura bi sautin aw bi ghairi saut da sauti ko babu sauti naqidatul lil wudu tana warware ya Allah an fahimta kenan dai ba cewa za a yi shi an ji sauti ita ce mai warwarewa wanda ta zo da hankali ba ta warware a kowace tana warwarewa kuma yuradu min sama'ihi saut wa wujdanu rih fi alhadathi at-tayaqqun min zalika to abinda ake nihi game da cewa sai ya ji sauti ko kuma ya ji wari wannan duka abin da ake nihi yaqini ko ake bukata yaqini ake mi ake so ko da mutun zai yi iska bai ji ba sauti bai ji wari ba amma ya tabbata ta huta Allah ta rore a ina ne ake cewa sai in ka ji wari ko iska zaka ce ta huta inda kake shakkan ya huto ko bai huto ba amma wanda ka tabbata ya huto ko ba iska ba wari kawai Allah ta rore dama da aka ce sai ka ji sauti ko ka ji wari wannan inda kake shakkan ya huto ko bai huto ba da manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisin cewa idan bawa yana sallah to shi dai yake zawa addubaran shi sai ya busa addubaranka sai ka ji kaman kai iska alhali kai baka yi ba sai ka rika shakka to shine ce to mutum kakka fita ka bari sai in ka ji ƙara ko ka ji wari to kai ka samu yaqini ina ta gani shine mali ce falau kana la yasma'u wala yashamu ma'ana idan mutum ya kasance baya ji ko baya shinshina don kuma tare da ba sa jin wani to sai mutum a ce baya jin diyawa ma'ana kurma ne baya jin kadan kurma ne kuma Allah jarbe shi da baya jin wari baya jin kaushi baya jin komai wa tayaqqana bi ghairi hadaini tariqaini mutum ya tabbatar da cewa ma'ana iskar nan ta huta ba tare da wannan hanyoyin guda biyu ba na jin wari ko wannan in taqada wudu'uhu ma'ana arwallar shi ta warware ina ta gani da haka ma'ana wannan ita ce ka'ida wanda ya kamata mutum ya riƙa game da abin da ya shahi hadasi kuma wannan ba ya tsaya ba game ga iska ka san wani zai ji sai ji kaman ma hutsari ya zo mishi ko to in dai ba ka samu yaqini ba to ba za ka cire sallar ku a wannan kaman
ana kana da kinin cewa wannan hudarin ya zo amma dan kaji kamar ya zo haka sau da yawa zai kaji kamar ya zo an kaji ba kuma babu abin da ya zo da haka dai abin da ake bukata kawai yaqini abin da ake bukata yaqini na'am sai hadisi na gaba al hadithul khamis wal 20 hadisi na 25 an ummi qais بنت محصن الأسدية أنها أتت ببن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في هجره فبال على ثوبه فدأ بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدأ بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله نعم وأننا نحدثنا لديك روايوك لنا إمام البخاري لإمام مسلم وأن الصحابية إذا تبت أغريت أم قيس yal mihsan al asadiyya lalle ita annaha atat bibinin laha saghir lalle ita tazo da wani danta dan karami tazo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wannan kuma yana daga cikin al'ada na sahabbai cewa suna zawwa da diyan su kanana wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum ma'ana dan su samu albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma albarkar addu'ar shi a gare su ta alkhairi kenan kowa in yana da da to yakan kawo shi waje annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan nema wannan addu'ar da kuma wato samun albarka malaman suka ce wannan kuma khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake da wannan albarkar dan yazo ya shahi kan yaro ya ma yaro addu'a ya mishi kaza to wannan kafabe ne insha Allah wa ta'ala to wannan mata kenan da ita da wasu irin su duk mana suna zawa da yansu ita dai ta zo da danta wajen Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai ruwa yake cewa lam ya'kuli ta'ama shi wannan yaron bai fara cin abinci ba mana kawai nono yake sha mana dan shan nono ne bai fara cin abinci ba kenan tazo da shi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijri manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dora shi a saman cinyar shi saboda wato tausasawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karamcin shi da kyawawan dabi'un shi yanzu ka sawara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce sarkin garin nan ma yana fada sai wata tazo da da zai karba ta za a yi ta rashin kunya ko ta za a yi abin ba kamar abin bai gamda ba to ina wance nan kanku ba irin manya-manyan da kankan sun kare su ma tsakaninka da su sojoji ne da waye an kakkare an yi wani waye ina shi na ɗaukar wani ɗa wani ke nuna tawadu una annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yayyen halitta shi ne wanda Allah ta'ala ya fi son shi sama da kowa yake girmama shi amma kuma jiyan da yake mu'amalantar mutanen da yake rayuwa da su jin da ke mu'amalanta yara kanana to wannan tabbara sallallahu alaihi wasallam wannan yaro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi a saman cinyar shi to ka san abinka da yaro fa bala ala taubihi yaro ya san ne kamata yin hutsari ko bai kamata ba ne in ni kawai sai ya hutsari wa annabi sallallahu alaihi wasallam a tufafin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai ce ba kai rike danki an yi kaza ka san wani ta maganganu kawai yaro yana hudari Annabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bima'in sai ce azu kawo mini ruwa sai a kawo ruwa fa nadahu ala thawbihi kawai sai ya yayyafa a saman tufafin shi walam yaghsiluhu bai wanke shi ba bai wanke shi ba a wata ruwaya ta ummul mu'minina Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi sabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama an zo mishi da wani yaro fa bala ala thawbihi wannan yaron sai yayi kutsari a saman tumur annabi sallallahu alaihi wasallama fa da abi ma in manzo yace azo da ruwa fa atba'ahu iyahu sai ya zuba ma'ana inda yaron ya kutsari nan sai ya yayyawa ruwaya ta muslim fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu ma'ana dai inda kutsarin ya taba sai yayyawa ruwa bai wanke ba to wannan hadisi yana mana bayani ne game da abin da ya shahi hukuncin kutsarin yaro namiji wanda bai fara cin abinci kenan in yaro dan kararrami ne wanda bai fara cin abinci ba namiji to in yi kutsari za a yayyafa ruwa ne kawai ba a wanke ba amma idan diya mace ce ita ma bata fara cin abinci ba ma'ana kawai nono take sha ita in ta yi fitsari sai an wanke ina ta gani kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisin cewa yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil gulam hadisi ne gacece annabi yake cewa za a wanke tufa game da fitsarin yarinya karama mai shan nono da ba ta fara cin abinci ba sai ya ce wa yurashu min bawlil gulam za a yayyahi ga fitsarin yaro wanda bai fara cin abinci ba namiji ina ta gani to amma idan suka fara cin abinci to yanzu kuma hukuncin ya zo da na yarinya da na yaro da tsohon garin da iyayensu duka yanzu hukuncin ya zama daya shi yaro daga ya fara cin abinci ko mace ko namiji to hutsarin shi da na kowa hukuncin su daya ana zance ne ga yara ƙanana wanda ba su fara cin abinci ba mace da namiji to in mace ce annabi ce sai an wanke in namiji ne in aka yayyahi ya isa ina ta fahimta to malamai sun yi ta bibiya cewa menene sababi na bambantawa to wanda suka ce wai saboda shi ɗa namiji ma'ana an fi yawan ɗaukar shi shi kuma yaro baka raba shi da hutsari to aka ce duk inda ya ma mutum hutsari sai an wanke suka ce a ciki akwai mashaka ita kuma yarinya ta raba galiba za ka a cikin gida tare da ƙota take ba su cika ba ɗaukanta irin yadda ake mu'amala da namiji ya wani kawai wani tunani ne dai na waɗansu wanda suke gani waɗansu kuma suka ce a wannan al'amari ne ta'abbudi kawai shari'a aka ta wuce mun gane hikima ba dai amma dai a hukumce a shari'ance haka hukuncin yake menene dalili Allahu wa rasuluhu a'lam kuma wannan mai daga yayi ma warkarwa kuma mutun yayi fita daga wannan haka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shari'anta dan wasu yayin mata su har suna bambancewa tsakankanin hutsarin namiji da namiji ta suka in kaji ya cika zarri suka ce to namiji ne amma an kaji shi bai cika to na diya mace ce to suna ganin kamar na namijin yafi mi yafi karfi to amma shari'a ita kuma ga ta nuna cewa in diya mace ce dole a wanki wanda bata fara cin abinci ba in na namiji ne wato za a yayyahi kawai inda bai fara cin abinci amma dukkan suka fara cin abinci to hukuncin hutsarin su a duka ɗaya ne wannan shine abin da hadisin yake nuna sai malike cewa mana ma yu'khadhu min alhadith abinda zamu fa'idan su da shi a cikin wannan hadithin abu na farko najasatu bawlul gulami ma'ana najasatu bawlul gulami ma'ana najasar fitsarin yaro karami wa in lam ya'kul at-ta'ama koda bai ci abinci ba kana koda bai ci abinci ba fitsarin shi menene najasa ce sannan namiji an ci ayi mi a zuba ayyayi na mace a wanki kaga ina najasa ce kamar da hadisin da ya gabata kaga ai mazi menene najasa ne ko amma shari'a ta ce in dai ya taba tuwa ka dauko hannu ɗaya kawai ka yayyafa a wurin shikenan kawai ya tsarkaka malai fa'ida ta biyu kifayatur rash mana yayyahi ya wadatar alladhi la yablughu darajatal jarayan mana wanda bai kai ba matakin ka zuba ruwan har ya kwarara ina watan gani ai akwai ka zuba ruwa ya kwarara ya fice da wurin ya kwarara kuma akwai ka ya haka kenan anan rash mana yayyahi kawai ya wadatar koda baka zuba ba wurin yayi kacakata kawai in kai yayyahi inda yi hutsarin dani na namiji bai fara ci abinci ba kawai ya wadatar li tatahiri bawlil gulam mala ce saboda kenan tsarkakewa game da tsarkaka ko tsarki game da abin da ya shafi hutsarin yaro namiji wanda bai fara ci abinci ba a cikin hadisi kuma akwai akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam alkarima wa tawadu'uhu aljamma hadisin yana nuna mana mana halaye kyawawa da karamci na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kaskantar da kanshi wanda yake ba iyaka tawadu kenan sai yake karban yara su yi hutsari a saman shi su mishi kaza su mishi kaza sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mana wannan hadisin na 25 ko a cikin babun almadhi wa ghairihi kina gane kamar da kuka kenan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu tashi hadisi na 26 mata mu kuma daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan amma ku sura Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na insha Allah kenan sati mai zuwa ba za mu samu daman darasuka ba kasancewar satin ne zamu tafi karatun hamdara to kuma ko sai armumuka da kenan ya zama dole a halarta kenan dai insha Allah darasuka sai satin sama mai zuwa na'am na'am eh